I, Muhammad Umar Bago,
do solemnly swear and affirm,
do solemnly swear,
Gaban gwamnan jihar Niger a Nigeria, Alhaji Umar Muhammad Bago kenan a lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki a matsayin gwamnan jihar Niger tare da mataimakin sa Kwamarat Yakubu Garba. Jihar Niger dai mai yawan jama'a kimanin miliyan 5 da a yanzu haka wasu yankunan ta ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda ƴan bindiga ke cin karansu babu babbaka a yankunan. Akan haka ne ma al'ummar jihar Niger ke cike da fatar ganin sabuwar gwamnati za ta kawo masu ƙarshen wannan matsala. Ga dai abin da wasu daga cikin su ke cewa.
Sunana Jonathan Batsa. Matsalan tsaro yanzu muna damuna, amma duk manoma ba su iya zuwa daji su yi noma. Duk yanda za su yi mana maganin wannan abin, Allah Ubangiji zai nuna musu. Domin mu mun san cewa sojojin ƙasarmu in dai za a tashi da gaske, waɗannan mutanen da ƴan sanda da soja ba za su gagara ba.
Sunana Barista Maryam Kolo. Saboda mu mata mu ne muke wahala a ƙarshen ta, mazajenmu ne a wajen matanmu, yaranmu ne duka ake kwashe. In kuma ana magana insecurity gaba daya, in hankali bai kwanta ba, ba abin da za ka iya gaski na na.
Sunana Salisu Sani. Muna fatan wannan sabon shugaban ƙasa ya buɗe bodan nan, kuma duk wasu abubuwa da ya san cewa an yi su an takure, to a warware su saboda mutane su samu walwala. Idan aka samu walwala, in Allah za a samu matsalar tsaro zai yi sauƙi, sannan kuma tattalin arziki zai bunƙasa, zai dawo yadda ya kamata insha Allah.
A cikin jawabinsa dai, gwamna Umar Muhammad Bago ya ce zai tunkari matsalar rashin tsaron gadan-gadan.
We shall collaborate effectively with security agencies at the national.
Ya ce za mu haɗa hannu da jami'an tsaro a matakin ƙasa da ma sauran matakai daban-daban domin mu shawo kan matsalar rashin tsaron, domin kare dukiya da kuma rayukan jama'a. A can jihar Kwara kuwa, gwamnan jihar Kwara Abdulrazak Abdulrahman ne tare da mataimakinsa Mr. Kayode Alabi suka sha rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu a jihar. Gwamna Abdulrazak dai ya ce zai yi amfani da ƙarin shekaru 4 na mulkinsa nan gaba wajen ƙarasa ayyukan ci gaban jihar da ya fara. Ya ce shekaru 4 nan gaba wani sabon tubali ne muka aza harsashinsa domin samar da ci gaban tattalin arziki a jihar Kwara. Mustapha Nasiru Bakari, murya Amurka daga Nina a Nigeria.